They were carried to Ghana Must Go, where they used to put money.
We called everybody. Even they too, they are under pressure. The policeman was also under attack.
Wasu mazauna anguwa Ikorodu da ke nan birnin Lagos kenan ke bayyana yadda wasu yan fashi da makami suka kai hari a wasu bankuna da ke anguwan Ikorodu a nan Lagos, inda kuma aka ce sun sace makudan kudade tare da tserewa ba tare da an kama su ba. A jene dai wayannan yan fashi suka kai hari a wayansu bankuna guda biyu da ke anguwa Ikorodu da ke wajen birnin Lagos. Shedun gani da ido dai sun bayyana cewa yan fashin, wanda ciki har da wata mata guda daya, sun ta harba bindiga sama tare kuma da tsorata al'ummar da ke wannan yanki, inda suka ranta na kare. Daga bisani dai bayan an yi fashin, an bayyana cewa yan fashin sun tsere ta jirgin ruwa tare kuma da kona wasu motoci da suka zo da su tun da farko har guda uku. Wasu da suka shaida lamarin dai sun ce yan sanda sun kawo doki tare da musayar harafahabe tsakanin su da yan fashin, amma dai ba su yi nasarar kamawa ko kuma kashe ko da guda ɗaya ba. Daga bisani dai kwamishinan yan sandan jihar Lagos, Mr. Kayode Aderanti, ya ziyarci inda labarin ya auku, inda ya sha alwashin cewa rundunar 'yan sandar jihar za ta gano waɗanda suka aikata wannan fashi tare kuma da tabbatar da cewa an gurfanar da su a gaban kuliya.
We are here, we are still at the preliminary stage, so but we are seriously on it and we are going to address it. Now we are going to take a very holistic look at all this.
Haw kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Lagos, Mr. Ken Wosu, ya ce rundunar za ta ba da tukwacin naira miliyan 5 ga duk wanda ya ba da wani labari da zai kai ga kame wayannan yan fashi. Babu yanzu furen murya Amurka daga Lagos a Najeriya.